نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. أغسطس شكرا تدبو بيو دكرا wannan shine kasan na 101 daga cikin jiran ge karatutukan littafin al-Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, karatun da muka yi watake da cewa karatun as-Suqi, babin da ke bayani akan hukuncin sallah a masallacin kasuwa. Masallaci ne a kasuwa sai ya zama sallah ta kama ka sai kai sallah a cikin shi. Shin wannan sallan al-aswaqa sharrul biqa wa anna al-masajida khairul biqa kama akhrajahu al-bazzar wa ghayruhu la yasihu isnaduhu. Wato akwai hadisi ne wanda aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mafi alherin wuri, to da sai a ce ishara ce Bukhari yake so yayi akan tare da wannan maganar ta cewa mafi sharrin wuri shine kasuwa, da ya inganta. To ina hukuncin kuma a cikin mafi sharrin wuri, kamar yadda za a iya yin masallaci a ko ina a yi sallah, haka an aka yi a kasuwa sallah ta yi. Sai malam yake cewa walau saha, kuma koda wannan hadisin ya tabbata, lam yamna wad'ul masjid fi suqi, zama mafi alheri. Wakila al-muradu bil masajid fi tarjama mawadi'i iqa'i salati lal abniya al-mawdu'a li dhalika. Wasu kuma ma suka ce Bukhari ba wai yana nufin masallaci a kasuwa ba, ina hukuncin mutun ya nisa daga abinda Bukhari ke nufi. Abinda Bukhari ke nufi hakikani shine ina hukuncin wuri da aka samu a cikin kasuwa aka gina shi ya zama masallaci, ya halatta ayi sallah ko bai halatta ba. To sai yace wa sallabna au Allah ganaka, amma shi masallacin baka isa ka shiga ba sai in mai gadi ya maka izini. To yanzu wannan masallacin dan Allah ne ma tukuna balle a ce kai sallah ta yi ko bace ba, shine sai Imam al-Bukhari yace dan kan ka shiga irin wannan gidan kai sallah a masallaci ta yi ko bace ba ta yi. Ko kun fahimta? Anan sai malam Bukhari, sai malam Ibn Hajar yake cewa waka annal awqalal karmani la'alla gharada al-bukhari, hanafiya sai suka ce bai halatta ayi sallah a cikin wannan masallaci ba, sai aka samu wani babban malami daga cikin malaman da suka dade da yi wa sharihul bukhari sharhi al-allamatul karmani, sai ya ce a zahiri Bukhari yana mai musu da martani ne cewa tunda an samu sahabi yayi su kana kyama an hana. Malam sai yake cewa wa zahara bi hadisi abi huraira anna salata fi suqi mashru'a. Hadisin da malam Imam al-Bukhari zai kawo mana a cikin wannan babi, hadisin Abi Huraira, hadisin yana bayyana ƙarar cewa in aka yi sallah a furada kana aula an yuttakhadha fihi masjidul lil jama'a, in ya zama mutun shi kadai a shagon shi a kasuwa, in yi sallah a cikin shagon shi shi kadai sallar ta yi. Hadisin zaka ji zai zo ishara zuwa ga haka, kai kadai ka kulla shi. Wa ashara ilayhi ibn Battalin, al-imamu ibnu battalin shi ya nuni ainihin zuwa ga wannan hukunci. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Al-imamu al-Bukhari ya ce haddathana musaddadun qala haddathana abu muawiya an al-a'mash an abi salih fa inna ahadakum idha tawadda'a fa ahsana wa ata al-masjida la yuridu illa as-salata lam yakhthu khutwatan illa rafa'ahu Allahu biha daraja wa hatta anhu khati'a hatta yadkhul al-masjida wa idha hu ma lam yu'zi yuhdithu fihi. Kun ji ainihin wato wannan hadisi, ina fata an gane abinda ainihin wato wannan hadisin yake cewa. Abu Huraira